music at houseofsongs.com.
Shirago kabar shabaya bazaye juyeba Rike Allah da Rasul mazaka tabeba Ntaho kagweda kome kebida wazayi kibaba Nashawala kasone kwala abaye nebaba Nijuria adua kula mitikin sala Ndene hakuri ya amsabini na dina yungwala Samu mai kwantari min da zuciyata na baki kai na kirki Ke sauye zuciyata wata yi sabunta cikin da ban masoya ne kin ka banbanta kin dau amanar ki hannu na kin ka zangiki tadasi zana poeta ki entertaini na zamai gani asona sama gani kici magani kin warkar da ni da cikin yanayi sirrin mata na samu
Zai saka miki, ba za ki kuka ba.